must tell you that unfortunately I don't have good news for those who feel that we should shift the deadline. My apologies. The reason is because for us, 90 days is enough for anybody who has money or the old currency to deposit it, the money in the bank.
Gwamnan Babbancin Najeriya Gordon Emefiele kenan yana jaddada cewa babu gudu ba ja da baya a game da wa'adin ranar 31 ga watan Janairu shekarar 2023 na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira domin a fara amfani da sabbin takardun kuɗin da aka sauya fasalin su gadan-gadan. Bankin CBN ta bakin Emefiele ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudana a headquarters bankin da ke wurin tarayya Abuja don sanar da 'yan ƙasa matsayar da kwamitin manufofin kuɗin ƙasar wato MPC ya cimma bayan taron sa na yini biyu da aka karkare a yau 24 ga watan Janairu da muke ciki. Malam Haruna Bala Mustapha shine daraktan sashen lura da sha'anin sanya ido a ayyukan bankuna na CBN kuma ya bayyana cewa
hakikanin gaskiya muna samun korafe-korafen cewa suna dan basu yaɗu yanda ya kamata ba abin da ya haifar da fargaba a zukatan jama'a, amma babban bankin Najeriya ta yi la'akari da wannan matsalan da ake da shi, shi yasa yau wurin sati da yake nan da wasu 'yan kwanaki duk jami'o'in mu mun yaɗu ta ko'ina don mu duba mu ga yanda bankuna suke tafiyar da wannan harkar fito da wayannan kuɗaɗen ta wannan na'urar mashin da ake kira ATM, da kuma mun fito da wani sabon tsari na yanda za mu shiga karkara, saboda haka mun fito da wani tsari da idan kana da tsohon kuɗin za ka zo akwai irin agent nan za ka kawo 10,000 da tsohon kuɗi sai su baka sabo. Kuma bugu da ƙari muna nan dai muna tunzara bankunan su ma su tashi su kara himma don kuɗin ya yaɗu. Abin da dai zan ya ma ɗan Najeriya shi ne a yi haƙuri da wannan tafiyar da ake ciki, a tsari ne da ake fito da shi wanda zai amfani kowa da kowa, kuma Allah ya sa da nan da 'yan kwanaki kafin ainihin ƙarshen wa'adin za a ci magace insha Allah.
A wani ɓangare kuma mamba a kwamitin manufofin kuɗi da tattalin arziki na babban bankin CBN Malam Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan abubuwan da suka cimma a yayin taron nasu.
Wato wannan abin da muke yi kowane lokaci ne bayan wata biyu mun lura cewa ƙididdigun da ita hukumar da ke tattara bayanin ƙasa NBS ta nuna ya nuna cewa shi hawan farashin nan ya rage hawa ba yana ta hawa ba kamar yadda ke tafiya 'yan watannin da suka wuce. Kuma mun duba mun ga cewa dalilin da ya sa ya fara raguwa hawan farashin saboda wannan daga su kuɗin ruwa da muke yi kenan. To abin da kwamiti ya duba yanzu shi ne tunda dai rage wannan na wata ɗaya ne ba garanti cewa zai ci gaba da sauka idan muka tsaida daga wannan farashi, babu tabbas cewa zai ci gaba da. To abin da shi gwamnati yake magana kenan, saboda haka muka ce ko mu ci gaba da daga wannan kuɗin ruwan har mu ga abin da zai yi nan da wata biyu. Kuma shi wannan kokarin rage hawan farashi shi zai taimaka ma shi talaka ne, because hawan farashi yana rage talaka ƙarfin tattalin arzikin shi kanshi. To dole ne a yi kokari a ga cewa an rage wannan hawan farashi.
Ta bayan sanar da wannan mataki na jinya tsaffin takardun kuɗi, babban bankin ya ce ya sanya matakai daban-daban a dukkan sassan ƙasar don cimma aikin aiwatarwa. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.